mata waziri kuke jimalan matan arewa matan arewa matan arewa matan arewa masu adan burgewa sai kalar nuna awa matan arewa idan nazo Kaduna garin gwamna Kaduna da mata masu adan nuna awa idan naje Abuja burnin tarayya Abuja da mata masu adan burgewa idan naje Kanan Dabo naje garin Kano Kano da mata masu adan burgewa idan naje garin Bauchi Bauchi da mata sannan ga mata masu adan burgewa idan naje garin Yobe sai na zabe Ayoba da mata masu adan burgewa idan naje Jigawa matan Jigawa suna san al'umma sannan sun burgewa idan naje jahar Gombe in ce matan Gombe mutanen Gombawa masu adan burgewa idan naje Adamawa mata kyawawa ga fura ga nono masu adan burgewa idan naje Maiduguri anan zan sha kamshi sannan kuma ga mata masu shigar burgewa idan naje Taraba inace Taraba Taraba akwai mata kuma sannan kyawawa idan nazo Katsina dan dole anan in tsina dan matan Katsina suna da halin burgewa idan naje Zamfara jahar Zamfara yan matan Zamfara suna da halin burgewa idan naje Sokoto jahar Sokoto anan da mata sannan kuma kyawawa idan naje garin Kebbi nace burnin Kebbi suna da mata sannan kuma kyawawa mu gangara Naija matan Naija suna san junan su sannan kuma kyawawa mu gangara Nasarawa matan Nasarawa bikin ku sai da yawa sannan kyawawa mu gangara burnin Jos ina matan Jos masu ado kyawawa sun yi kalar burgewa na koma can kogi na ce burnin kogi akwai akwai mata sannan kyawawa akwai Aisha Buhari matar baba Buhari matar shugaban kasa ta gatan arewa akwai matar Elrufai Hajiya Ummi Elrufai matar gwamna na Kaduna hasken arewa akwai matar Bagudu ita Zainab Bagudu matar gwamnan Kebbi mu ce miki hasken arewa akwai Rashida Yahaya matar Yahaya Bello mu ce matar gwamnan Kogi kin zama hasken arewa akwai Aisha Mutawalle matar gwamna Mutawalle matar gwamnan Zamfara ce miki hasken arewa ina Mariya Aminu waziri Itambuwalle gwamnan Sokotawa ce miki hasken arewa ina Hadiza Bala Usman Hadiza Bala Usman what authority kenan kin zama hasken arewa ina Zainab Shamsuna minister ta kudin nan Zainab Shamsuna ce hasken arewa in gaishe